This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49, 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sa zangon FM. Za ku ya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asubahin Laraba 21 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Ga kanun labarai.
A jiya Talata, jami'an tsaro sun bude wuta a Jamhuriyar Kongo a lokacin da suka yi arangama da masu zanga-zanga. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yayi gargadi game da amfani da karfin soja a rikicin Isra'ila da Falastinawa. Yarjejeniyar fahimta tsakanin Amurka da Rasha game da ayyukan su a Syria ta fara aiki bayan da suka rattaba mata hannu a jiya Talata.
To Allah ya kyauta. To za ku ji cikin shirin cewa wani dan majalisa yana zargin majalisar wakilai da kin mutunta hukuncin kotu. Malaman makarantun sakandare a jihar Niger sun koka kan zaftare musu albashi. Hukumar zabe ta Najeriya kuma ta ce ta shirya domin gudanar da zabubuka a jihohin Kogi da Bayelsa. A Jamhuriyar Niger kuma yan hamayya suna zargin gwamnati da sama da fadi da dukiyar jama'a. Sannan mu gabatar da shirin demokradiya a yau. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A jiya Talata, jami'an tsaro sun bude wuta a Jamhuriyar Kongo a lokacin da suka yi arangama da masu zanga-zangar rashin amincewa da yunkurin shugaban kasar Denis Sassou-Nguesso na ƙara wa'adin mulki. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ruwaito cewa an kwantar da akalla mutane 6 a asibiti sakamakon harbin bindiga bayan taho mugamar da aka yi a Brazzaville da yake babban birnin kasar. A ranar Lahadi mai zuwa kuma kasar za ta kada kuri'ar kuskure mar sabon kudurin kundin tsarin mulkin kasar wadda za ta rushe wa'adin mulki biyu na shugaban kasa da kuma kayyade shekarun da dan takarar shugabancin kasa zai kai na wanda ba su wuce guda 70 ba. Kakakin yan adawa da yunkurin kuskuremar mai suna Somerbelt Anaclet ya fada wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa karan battar ranar Talatar ya fara ne a lokacin da yan sanda suka tarwatsa masu zanga-zangar da suke kokarin taruwa. Shedun gani da ido sun ce yan sandan sun buga barkonan tsohuwa tare da bude wuta da kuma yin harbin bindiga. Haka zalika, rahotanni sun bayyana cewa a ranar hanyoyin sadarwar internet ba sa aiki a mafiya yawan bangaren birnin kasar.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargadi game da amfani da karfin soja a rikicin Isra'ila da Falastinu. Ya yi wannan gargadi ne a lokacin gana wasu da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a kokarin kwantar da tarzoma da kai kusan makonni 3 ana yi. Mr. Ban ya kuma ja kunnen gujewa hatsarin yaduwar rikicin a addinance da irin illar da hakan zai iya yi wa yankunan kasashen. Ya kuma yi kira da a yi duk mai yiwuwa don ganin hakan ba ta faru ba. Sakataren ya faɗa manema labarai cewa yunkurin jami'an tsaro yana iya samun turjiya in har ba su yi kokarin kashe wutar rikicin kafin mutane su rasa rayukansu ba. A dai bangaren kuma a Laraban nan ce ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tashi zuwa Turai da kuma Gabas ta Tsakiya bisa yunkurin taimakawa kashe wutar rikicin da ke aukuwa tsakanin Yahudawa da kuma Falastinawa da ya halaka akalla mutum 50 zuwa yanzu. Sannan zai tuntubi kawayen Amurka game da maganar tsaro da ya hada da barazanar ISIS da kuma rikicin Syria da kuma Ukraine. Ana sa ran zai gana takwarorin sa na kasar Saudiya da Turkiya da Russia da kuma Jordan. Amma karfin ziyarar ita ce ganawa da Benjamin Netanyahu na Isra'ila da Mahmoud Abbas na yankin Falastinu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Yarjejeniyar fahimta tsakanin Amurka da Rasha game da ayyukan su a Syria ta fara aiki bayan da suka rattaba mata hannu a jiya Talata, inda kasashen biyu suka yarda da kowa zai tsaya nesa da juna ta wajen amfani da jiragen saman su don gujewa haduwar da ba a so ba. Kakakin rundunar tsaro ta Pentagon mai suna Peter Cook yayi kira da cewa hakan ta kasance, sannan kuma bai yarda ya bayyana cewa ga inda jiragen za su tsaya ba ko kuma tazarar da za su ba wa juna a lokacin da yake tattaunawa da manema labarai. Ya ce tawaga Amurka ta san takamaiman inda aka shata kan iyakar, sai dai ana iya cewa duk wani abu da ka iya zama barazana to zai iya zama sanadiyar kauce wannan yarjejeniya, inji Mr. Cook. Ya kara da cewa Rasha bata yarda da bayyana manufar yarjejeniyar a fili ba, amma dai ta kunshi kiyayewa tare da kuma kwarewar aiki ta sama da kuma yin amfani da wasu dabarun hanyoyin sadarwa. Kakakin ya rufe da cewa wannan yarjejeniyar ta shafi dukkan jiragen sama ciki har da mararsa matuki, sannan kuma iyakacinta a kasar Syria kawai, bata shafi wata kasa ba.
Dubban yan gudun hijira ne suka shiga kasar Slovenia tun ranar Asabar, wadda hakan ya tursasa kasar daukar matakai wato kan kwararar bakin ta kan iyakarta da daga kudanci. Jami'an Slovenia sun ce kimanin yan gudun hijira 4,000 ciki har da jarirai da kananan yara ne suka shiga kasar jiya Talata daga Croatia. Wannan dadi kuma kari ne kan mutane 8,000 da suka isa kasar a ranar Litinin. Shugaban kasar Borut Pahor ya ce karin yan sanda za su isa kan iyakar kasar da Croatia, sannan za su kai karin sojoji duk domin shawo kan lamarin na kwararar da ta wuce kima ta bakin hauren.
Masu taya alkali yanke hukunci a Amurka sun sami tsohon shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya John Ashe da laifi bisa zargin karɓar cin hancin dalar Amurka miliyan 1 don ciyar da buƙatar wani ɗan kasuwar ƙasar Sin gaba. Mr. Ashe na ne tsohon jakadan majalisar ɗinkin duniya a Antigua da Barbuda a shekarar 2004.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, yau ake tsaron majalisar dattijan Najeriya za ta ci gaba da tantance mutane da shugaban na Najeriya ya gabatar mata da sunayensu domin a basu makaman ministoci. To ana hakan ne kuma mutumin da ya samu nasara a kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da ke Abuja kan rikicin kujerar majalisar wakilai daga jihar Gombe, Malam Yahaya Bauchi ya zargi majalisar wakilan ƙarƙashin Malam Yakubu Dogara da ƙin mutunta kotu da hukumar zaɓe.
Ita kotu ta tabbatar mini da wannan kujera ni ne na ciga zabe, ni na ci zabe, ta yanke hukunci ta mayar mini da kujera, kuma mun kai wannan hukuncin mu a hukumar zabe. Hukumar zabe ta amince da wannan abun da wannan kotun ta yi, ta bani certificate ina a hannuna domin in koma kan kujera na a matsayina na dan majalisa. Na tashi na tafi National Assembly na kai musu takardin cewa an mayar mini da kujerana da certificate ina da court judgment ina da court order na gaba ɗaya na an basu. Abun mamaki a yau a majalisa ta ƙasa wadda in wani ya yi wo zalunci ko aka zalunce shi zai gudo ya zo domin su karɓa masa hakkinsa, a gaban shi speaker yana ganin zaluncin da aka yi.
Honorable Yaya Bauchi Tango kenan ke gabatar da korafinsa dangane da kin rantsar da shi da majalisar wakilan tarayya ta ƙi biyo bayan samun nasarar da yayi a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da kenan Abuja. Duk kokarin da nayi don jin ta bakin Sani Zorro, shugaban kwamitin watsa labarai na majalisar wakilan, bai nasara ba kawo lokacin aiko da wannan rahoto. Amma duk da haka na tuntubi Barista Ibrahim Tukur El Sudi, mai bawa shugaban majalisar dattawan Najeriya shawara kan harkokin shari'a.
Idan shi wanda aka kotu ta kayar ya ɗaukaka ƙara kuma ya nemi a dakatar da zartar da hukunci, ya ba ma majalisa wayannan takardu, to za a dakatar da zartar da hukunci har sai lokacin da kotu na gaba ko ta hana shi ko kuma ta bashi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
So Hassan Maina, karkai nisa. Baga karancin albashi da malamai a ko'ina suke fuskanta a jihar Niger, Najeriya, wasu malaman makarantun sakandare sun yi zargin hukumomin jihar sun zaftare sama da naira miliyan 100 daga albashin su a kusan shekara guda da sunan saya musu kwamfuta da kuma horar da su kan hanyoyin amfani da ita. Kamar yadda suka faɗa wakilin sashin Hausa Mustafa Nasu Batsari, ba kira me ya ci gawayi?
Mun zo nan ne mu bayyanar da bacin ranmu game da abin da ke faruwa nan sama da wata 11 kenan muke experiencing wasu deduction daga salary namu. A kowane month ana cire mana 2100 naira. Mun zo mun samu bayani daga NUT after the deduction kenan cewa za a ba mu laptop ne. Har maganan ganda nake maka a yau October har yau ba mu ma ga meye laptop din ba.
Ku nawa ne ake cire malaman nan koko duk gaba ɗaya malaman secondary na Niger ne?
To dukkan wani secondary school da ka sani a Niger State dukkan su
kamar jimilla kuna da adadin kuɗin da aka cire mu?
A adadin kuɗin da aka cire an cire mana 147 million kenan.
In aka duba albashin malamin makaranta nawa yake samu?
To da farko dai na tuntubi babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Alhaji Shaibu Adamu inda yace ya san da maganar kuma ya zuwa yanzu ma sun ba da umurnin da a dakatar da cire waɗannan kuɗaɗe. Sai dai bai yadda na ɗauki muryarsa ba. Ya ce idan ina son ƙarin bayani in tuntuɓi jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba. Na kira shi ta wayar salula inda ya ce lamari ne da suka gada daga tsohuwar gwamnatin da ta gabata, amma ya ce suna tattaunawa akan maganar. Na kira shugaban ƙungiyar shugabannin makarantun sakandare na jihar Niger Malam Kudu Kacha, amma ya ce yana kan hanyarsa ta zuwa Jos baya da sukunin yin magana. To amma sakataren ƙungiyar malaman makarantu ta jihar Niger Comrade Labaran Garba ga abin da yake cewa
mamaki wai su malaman da kuma akasari in muka zo muka yi mitin namu na majalisa muka gaya ma yankuna resoshi cewa to ku je ku gaya malamai ga halin da ake. Sai abin ya daure mana kai in akwai wani malamin da zai fito yau ya ce a an cire wannan kudi ga baki daya ba a yi wannan training ba ba shi tablet ba, to abin akwai ya daure kai.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Idan ka haifi ɗanka ka tashi gon karatu isa iyanke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro.
A gaida Mustapha Batsari. Har yanzu muna Najeriya inda hukumar zaben kasar mai zaman kanta INEC ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye domin gudanar da zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa cikin watan Nuwamba da kuma Disamba. Ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Kin ta komai game da zaɓuɓɓuka da za a yi a Kogi da kuma a jihar Bayelsa.
Mr. Nick Dazan, kakakin hukumar zaben Najeriya kenan, ke bayyana irin shirye-shiryen da hukumar ta yi don gudanar da zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa. To sai dai kuma shahararren lauyan nan Mr. Femi Falana ya ce hukumar zaben Najeriya ba ta da ikon gudanar da zabe a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Kasancewar a halin yanzu kwamishinonin zabe a matakin tarayya da ke headquarter hukumar zaben guda biyu ne. A cewar sa tsarin mulki kuma cewa yayi akalla sai sun kai guda biyar, amma hukumar zaben bata gamsu da wannan matsayi na babban lauya ba. Ga Mr. Nick Dazan.
In an tuna mun fitar da jidawalin zabe na jihar Kogi da kuma jihar Bayelsa tun 19 ga watan 6 a yayin muna da kwamishinoni guda 13. Zargi na biyu to wannan shi ma bai da tushi, saboda idan an je sashi 159 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka soyi, abinda kundin tsarin mulki ya tanadar shi ne a kowane lokaci idan kwamishinoni 1/3 sun kasance to suna iya ɗaukan umurni wanda kuma zai shafi ita hukumar zaɓe.
Manyan jami'an ƙasar sun shirya tsaf don tunkarar wannan zaɓe. A cewar Mai Malabu ne, sakataren jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya,
ina tabbatar maka mutane da suke wannan jihohi guda biyu sun kosa da halin da suke ciki a yanzu. To wannan shine abin da ya bamu kwarin gwiwa da tabbaci insha Allahu waɗannan jihohi biyu idan aka yi zabe za mu yi nasara.
Mai Malabo ni mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya, barista Abdullahi Jalo.
In Allah ya yarda wannan jihohi guda biyu za su zama na jam'iyyar PDP in wannan zabe in an yi shi cikin yardan Allah.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda ƴan hamayya suke zargin gwamnatin ƙasar da zaftare sefa biliyan 5 daga kuɗaɗe da aka ware domin tsaro a kasafin kuɗin bana aka karkata su domin sayen kamarori da za a makala a gidan shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu. Ga Sulaimun Barma da cigaban wannan rahoto.
Honorable Tijani Abdulkadiri, ɗan majalisar dokoki daga ɓangaren adawa, ya ce
kusan miliyar 5 aka hidda waɗanda kuɗaɗe ne da farko wanda aka sadan sayan makamai da kayan aiki ga soja nan, kuma da aka yi da wannan miliyar biyar mai aka yi da su, a'a wai an ta an sai kamera video don a yi tsaron fada shugaban ƙasa. Bayan shi akwai ma'aikata na ƙarya wanda aka ɗauka ba su aikin wuri ba su na baƙi, an ɗauki magudan kuɗi kusan miliyar huɗu an ce za a aika fada shugaban ƙasa da fada prime minister da fada minister da lantiriya don a je a biya 'yan bangar siyasa. Wannan ma abun baƙin ciki ne mun yi Allah wale da shi.
Sai dai ɗan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren Rinjaye Honorable Shafi'u Magarya da na tuntuɓa ta waya cewa ya yi.
Miliyar biyar da aka ce an ware kuɗi ne wanda aka sa shi ɓangaren minista na cikin gida, ba maganar ofishin shugaban ƙasa ba ko gidan shi. Duk minister aka ga ya kamata a yi securitizansa duniya in kun diba gaba ɗaya ba ta cikakkiyar lahiya. Bisa wannan fannin ne aka ce a hudu wannan kuɗi a sa tsaro a cikin ma'aikatu, kuma maganar miliyar hudu ba maganar zancen ma'aikatan wada shugaban ƙasa ba ne. An ɗauki ma'aikata a fannin likita, an ɗauki ma'aikata a fannin makaranta, an ɗauki ma'aikata a fanni da yawa. Kenan waɗannan mutanen zuwa za su yi aiki idan wata ya mutu su zura gwamnati ido, ko kuma zuwa za su yi su je gunya adawa su biya su.
Kawancen na 'yan adawa ya yi barazanar gudanar da jerin gwano haɗe da taron gangami a ranar Lahadin da ke tafe a birnin Yamai domin nuna ɓacin rai a kan yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙarƙashin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma.
Madam Kemen McCain wata ba'amurkiya ce da ke nazari akan harshen Hausa.
Ina da sha'awar fassara daga Hausa zuwa Turanci, suna ce to bari in zo in ga abin da ake yi.
Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, agogo muna cewa karfe 1:17. Ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin, hukumomin tsaro kamar 'yan sanda, ma'aikatan al'umma suke kona masu mulki. Jama'a masu tsaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shin iya kuke kallon 'yan sanda ne ma'aikatanku suke ko waɗanda suke riƙe da madafun iko da masu hali? Mun yi wannan tambaya saboda ba da juma'an nan ba, idan kun tuna, da 'yan sanda da soja aka hana mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi na biyu shiga fadarsa bayan da gwamnatin jihar Kano ta zaɓe shi a zaman sarki. Aka yi amfani da sojoji aka hana jirage zuwa ko sauka a tashar jiragen Malam Aminu Kano bayan da aka naɗa shi saboda hana masu zuwa taya shi murna. An yi amfani da rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina wajen hana wani ɗan takara fitowa shelar neman takarar gwamna, ina je Abdullahi Tsauri ne. Duk da cewa 'yan sanda tun da farko sun amince, amma daga bisani suka fasa kuma ba bisa dalilai na tsaro ba. An yi amfani da sojoji aka na tsoffin gwamnonin jihohin Rivers da Kano da Edo zuwa Ekiti dab da zaɓen gwamna a jihar. An yi amfani da jami'an tsaro aka hana shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Buhari sauka a tashar jiragen sama na jihar Borno domin yaƙin neman zaɓe. A baya-bayan nan, an yi amfani da 'yan sanda aka hana 'yan Ƙadiriyya buɗe wani sabon masallacinsu a jihar Kano. Ta wajen rufe masallacin aka zuba musu barkonun tsohuwa. Waɗannan kaɗan daga cikin misalai da za mu ba ku kenan. Wannan shi ya kawo mu ga batun da za ku ji a yau. A cikin watan Agusta, wani malamin makaranta a kwalejin kimiyya da fasaha da ke birnin Kebbi da ake kira Waziri Umaru Federal Polytechnic, Malam Abubakar Ɗantani Meli, ya ga sanatan sa Bala Ibnu na Allah a talabijin yana gabatar da ƙuduri kan harkokin zirga-zirgar jiragen sama. Alhali a ganinsa ga manyan hanyoyi da suke mazaɓarsa waɗanda su ne suka fi amfanan talakawa, bai gabatar da ƙuduri ga majalisa kan wannan batu ba. Ba a jiwa ma kuma ya ce ya sake ganin Sanata Bala na Allah a talabijin kan batu shigen wannan. A duka lokuta biyu sai ya rubuta maƙala ko sharhi a dandalin Facebook yana nuna rashin dacewar wannan al'amari. To wannan mataki da ya ɗauka fa bai yi wa Sanata Bala Ibnu na Allah daɗi ba. Ga kuma mataki da ya ɗauka kamar yadda shi Malam Abubakar Meli ya gaya wakilin sashin Hausa Murtala Faruk Sanginna.
To sallah ainihi da kwana ɗaya bayan ayin sallah ran Alhamis ran Juma'a ina gida, sai ga ainihi police ID sun zo nan sun same ni gida, suka tambaya aka nuna musu ni sun kazo suka same ni suka tambaye ni kai ne Abubakar me ne nace musu dini sun kace to mun samu watan arrest warrant ni cewa mun yi arrestin dinka da an ce su zo nan binnin kabi don ni lecturer ne nan waziri Umaru su zo su kama ni na amma sai suka samu labarin watan ina ainihi watan nazo zuru don haka yanzu ga ainihi za su je da ni can station awan sai nace musu to wane ne ya ba su takardar cewa su zo su kama ni sun kace min sanata Bala ibn Allah nace musu to shikenan yanzu ya suke son ai suka ce yanzu za mu je da su ne can station nace to shike ba matsala na shiga mota su to kamin in shiga na dauko waya na wanda yake na yi tafi wata na yi rutu ga abun ga Facebook dina na watsa ma duniya cewa lalle Bala ibn Allah ya sa an yi arrestin dina yanzu haka ina station so na saki da wannan rutun da nayi ba tare da su ɗan ɗan sandan sun sani ba wanda yake mun kama hanya kamin mu isa station din mutane ma sun fara kira nace musu a ba wata matsala bace mun isa can shi ɗan sandan ya min tambaya shi CID din cewa ainihi ina yin Facebook nace mashi lalle ina yi yace min to na san Bala Senator Bala ibn Allah nace mai na shin social da su he yace min to na taba yin wani rutu game da shi nace mashi lalle na shayi ba ma wai na taba ba na shayi to zaka iya tuna rutun da kai game da shi nace mashi ba zan iya tuna ba kai tsaye yanzu don yace min don me nace don suna da yawa yace min to amma shi yana da wasu nan sai kawo zan nace mai to ya gabata in ni na ruta su zan tabbatar da cewa ni na ruta su so sune karanto in ga da kaji na karanta maka nace mashi lalle ni na ruhuta su kuma game da wannan abin da nayi ban da wani da na sani kuma lalle sai shi ke ce min ai to shi amma shi sanata abin bai mai dadi ba nace to lalle ni ya sani ba wai na ruta bane don abin ya mai dadi don saboda ainihi abun da yake gabatarwa ni ina gani akwai kuskure ciki saboda haka nan kuma haƙƙi na ne a matsayin mutumin zuru ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi Bala ainihi mu kirawo ainihi wato mu jawo hankalin shi mu nuna mashi cewa ga matsalan mu ainihi don mun fahimci kuma bai ma san menene matsalan mu ba kuma bai san menene ya kai shi can ainihi game da wakilce mu ba shi yasa na jawo hankalin shi akan haka nan sai shi dan sannan ke min tambaya to yanzu ya kake son a yi don na fahimci cewa yake kokarin shi shine duk abin da na rubuta ga Facebook ga game da shi Bala in je in cire su nace mashi to lalle magana guda da zan gaya mashi in har bai son in sake wani rubutu game da shi senator na wanda yake ni ina daga cikin wanda suka zabe shi kuma na taka rawa ainihi sosai cikin ainihi ya ga ya kai ga wannan kujera in bai son lalle in yi wani rutu game da shi to lalle su tsare ni amma matuƙa suka sake ni lalle ko gobe ya sake gabatar da wani kuduri wanda yake ba shine matsalan mutanen mu ba lalle ni kuma a shirye nake da in jawo hankalin shi akan haka nan nace mashi in kuma ba son haka nan to akwai wata shawara ta biyu ko kuma ya gaya mashi ya sauka saman kujeran nan sai mu zabi wani wanda yake in ya je can zamu iya ba shi shawara kuma ya saurara amma wa'en matukar zai je kuma yana wakiltar mu ya gabatar da wani kuduri wanda yake ba shine ainihi wata matsalan mutanen mu ba to lalle a shirye muke da mu jawo hankalin shi akan haka nan so sun tsare ni dai tsawon awa biyu ainihi lokacin da mutane suka samu labarin abin da ke faruwa mutane sun cincirindo a wannan police station din wanda yake ainihi kamin ma dai mutanen su karkare taruwa shi Balan ya kira na farko ya kira dan sandan sun yi magana dan sandan yake gaya ma dan sandan cewa shi dan sandan ke gaya min cewa Bala ya ce kar su sani cikin cell amma dai su tsare ni nan wuri sai ni dariya nace mashi ai kai da gani na ka dai sani ba matsoraci bane sannan kuma ina tabbatar maka ni na san na isa mutuwa kuma na san na isa dauri amma idan dai akan wanga abu ne wallahi zai sanadiyar rayuwata to wallahi ni a shirye nake don ba matsoraci nake ba don in ka diba wannan Facebook kamin in rutu akwai hoto na wurin nan akwai details ina gaba daya ainihi duk inda kake son abin da kake son ka sani game da ni yana na tannasa shi a wannan wuri saboda haka nan kai ka san daga ni ba matsoraci nake ba don haka ainihi ban da wata fargaba so shi ya sake kira na biyu ya kira na uku ya nemi a bani waya mu yi waya da shi senator nace ma ainihi shi wannan police nace mashi ka gaya mashi cewa ni bazan karbi wayar shi ba in har yana so yayi magana ni to yazo nan yanda dake in person zaune kana kuna min tambayoyi shi ma yazo ya zauna ai ya za a yi kara ta sannan yana can kwance Kaduna yana directing din ku nan ko ce ku bani waya nace mashi ni ba wawa bane kuma ya sani cewa ni na san abin da nake kuma ni na san haƙi na san right ina saboda haka nan bazan karbi waya shi ba so sun gabatar mashi da waya suka ce mashi na ce lalle bazan karba ba to bayan haka nan da ainihin mutane suka cika tun suna irin kokarin tare mutane a hana mutane shiga har ya kasance mutane sun rinjaye su wanda suke har sun shigo wurin da ainihin dakin da ake min wannan tambayoyin lokacin da suka ga lalle abun yana daukar wani ainihin abun ga wato wani zai iya kan wani dimension na daban dole babu wani abun ga yasa suka sake ni sun nemi cewa sun sake ni yau amma in dawo washe gari in kawo kaina karfe 11 na rana so lokacin da mutane suka ji labarin ainihin an ce in dawo karfe 11 sai mutane suka ce to lallai za su cika wannan police station din tun kamin karfe 9 to wanda yake ainihin su police sun kira ni daga baya suka ce min to kar in dawo sai lokacin da suka buƙace ni The Voice of America VOA so bayan na isa gida kamar shi yayin karfe 11 na dare shi balan ya turo kannan shi guda biyu wanda yake sun zo sun same ni nan gida cewa mu je police station a jaye magana nace mishi to ban gane mu je police station a jaye magana ba nace mishi kai kara ta yace a na tambaye da shi dan wannan shi kai kara ta yace a nace to kuma ba ni na kai karar ba nace to yaya za a in tashi kuma in je police station in ce mu je a jaye kara to da lokacin za a kai ni ba a tuntube ni ba saboda haka ne ni ban zuwa amma in ka ga na je station dinan to shi wannan dan sanan da yazo a resting dina shi da yake da ainihin wannan lokacin yake da hurumin ya sake kira na in zo in akwai wani abun da yake so bayani da yake so nema daga gare ni ina yi bashi amma yanzu ga ni bazan je station ba
masu aro iya abinda lokaci ya bamu damar mu gabatar muku kenan a yau makon gobe da ikon Allah za mu ci gaba da kawo muku karashin bayanin abin da ya faru tsakanin yan sanda da Malam Abubakar Meli da kuma Sanata Bala Ibnu na Allah Murtala ya yi kokarin yayin magana da kakakin rundunar yan sanda a jihar Kebbi da kuma Sanata Bala Ibnu na Allah amma bai same su ba da zaran mun ji martanin su za ku ji yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Malam Abubakar Meli da kuma Julie Ladas Gresham wacce ta daidaita sautin shirin anan ne sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya
to madalla ga Usman Kabara ya shirya da takardun labarai kafin mu sallama da ku baki daya
sannunka da aiki a jiya talata jami'an tsaro sun bude wuta a jamhuriyar Congo a lokacin da suka yi arangama da masu zanga-zangar rashin amincewa da yunkurin shugaban kasar Denis Sassou Nguesso na kara wa'adin mulki kamfanin dillancin labarun Faransa ya ruwaito cewa an kwantar da mutane akalla guda 6 a asibiti sakamakon harbin bindiga bayan tahomgamar da aka yi a Brazzaville babban birnin kasar a ranar Lahadi mai zuwa ne kasar za ta kada kuri'ar kwaskwari mar sabon kudirin kundin tsarin mulkin kasar wanda zai rushe wa'adin mulkin shugaban kasa karo biyu da kuma kayyade shekarun dan takara da basu wuce 70 ba Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yayi gargadi game da amfani da karfin soja a rikicin da ake na Falastinawa da Isra'ila. Yayi wannan gargadi ne a lokacin ganawarsa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a kokarin kwantar da tarzoma na kusan makonni 3 da ake yi. Yarjejeniyar fahimta tsakanin Amurka da Rasha game da ayyukan su a Syria ta fara aiki bayan da suka rattaba mata hannu a jiya Talata inda kasashen biyu suka yarda da kowanne zai tsaya nesa da juna don gujewa amfani da jirage da kuma sararin samaniya a yayin haduwar da ba a so ba.
A gaishe ka, da haka Allah ya kawo karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Amma kafin mu sallama da ku ga gaisuwar tayin murna zuwa ga Malam Musa Abubakar na Marigayi Modibbo Shu'aibu Ayola saboda karuwa da ya samu ta kyamace wacce aka rada a suna Maryam Allah ya raya ya sa ta zama baiwarsa ta kware. Yanzu madadin Usman Ahmed Kabara da Julie Ladas Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Jim Haman da ya riga mata anan ne sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.